know it was so long that I was lonely, wondering if I'd ever find a love that could match my passion inside. But that all seems so far away now. Now that I've seen deep in your eyes a spirit with life to match mine, I finally found the woman I needed all along. All along the long, lonely years, I look out and see that all I believe is fully real. Because to me, you are a woman. You know it feels so right that I should trust you with all of my mind and all of my soul and all of this passion for life that you know. Can it be somehow I've known you forever? Two of a kind, one soul and mind. I know you're my kindred spirit. There's a love that you show when you give your heart away. And then there's a love that you cherish inside. But I never felt that outside in me my love was won until I found you, my. You awaken all the lies within me. All I can do, all that I see, all that I am, know I can be. I never felt this kind of inspiration. Filling me up, giving me life, feeding the fire within my soul. Was longing to find a woman in kind, but not the same. A soul to complete me in every way. To make my life whole, there's only one thing that's left to do. Da 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 da